addu'a ta 82 Allahumma afini fi badani, shakundum kenan wannan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhab al-qabri, la ilaha illa anta. Sau uku da safe, sau uku da yamma. Hadisin Abu Bakrata, Abu Bakrata sunansa Nufay' ibn al-Harith, sunansa mai Nufay' ibn al-Harith, Allah ya kara masa yadda, ibn al-Harith ibn Kaladata. Annabi yana cewa ka ce kullum kai wannan addu'a ta neman lafiya, dan duk abin da bawa zai yana bukata ya samu lafiya, sai da lafiya ke komai. Allahumma afini fi badani, ya Allah ka bani lafiya a gangan jikina, sallimni min al-afati wal amrad fi badani, ka kubutar da ni daga dukkan afa wani aibu da rashin lafiya a cikin gangan jikina, duk wani ciwo, duk wata cuta, ya Allah shiga tsakanina da ita. Kaga wannan abu ne mai kyau. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah ka bani lafiya a jina. Malamai suka ce duk wanda ya tsare wannan addu'a yana yi koyaushe, Allah zai sa ya gama lafiya a duniya, ya mutu da lafiyarsa, sannan kuma ya mutu da jinsa, ya mutu da ganinsa. Haka kai duk tsufanka kana ji rangadau, kar ya zama ka tsufa ta yadda an zo ana magana baka ji, sai kana sai an tai da ƙarfi, ko kuma idan ya zama ba a gani an makance ko na makamance wannan. Bawa yana da bukatar amfani da waɗannan. Allahumma afini fi basari, ya Allah ka bani lafiya a ganina. Yanzu kaga wannan da yace afini fi badani, ba ni lafiya a gangan jikina, sai kuma yace fi sam'i fi basari. Wannan at-takhsis ba'da at-ta'mim ne, ma'ana bayan kai generalizing sai kai specifying.